Rikicin na gabashin Jamhuriyar Congo yana ƙara muni ne bayan da ƙungiyar ‘yan tawaye M23 ta kwaci Goma, wani gari mai muhimmanci a lardin Kivu ta arewa da ke kudancin DR Congo. A ƙarshen wannan mako, shugabanni 14 da ƙungiyar ƙasashen raya gabashin Afirka da ƙungiyar raya ƙasashen kudancin Afirka sun gana a Dar es Salaam domin warware wannan rikicin da ya ƙi cinyewa saboda shekaru 20. Shugaban ƙasar Kenya William Ruto shi ne shugaban ƙungiyar ƙasashen Afirka ta gabas da ke halartar taron ƙolin, ya yi kira ga samar da maslaha ta dindindin.
Our presence here underscores our consensus that the time for action is now.
Haɗuwarmu a nan na tabbatar da duk mun amince cewa lokacin ɗaukar mataki shi ne yanzu. Rayuwar miliyoyin mutane sun ta'allaka ne akan ƙoƙarinmu na tunkarar wannan gagarumin ƙalubale da hikima da fahimta da tausayawa miliyoyin mutane da rayuwarsu da makomarsu suka faɗa cikin rashin tabbas. A cewar Majalisar Ɗinkin Duniya, adadin mutane da aka kashe a cikin hare-hare 'yan tawayen M23 tun lokacin da ta kwace garin Goma ya kai mutane 300. Shugabar Tanzania Samia Suluhu Hassan ta kira ga tattaunawa da za ta hada da dukkan bangarori, kana ta ce tashin hankalin na yanzu yana shafan harkokin cinikayya da zaman lafiyar yankin.
As regional leaders, history will judge us harshly if we remain still and watch.
A matsayinmu na shugabanni, za mu bar tarihi mara daɗi idan muka ci gaba da zuba ido lamarin na ƙararin caɓewa. Haka zalika, idan an bi tsarin amfani da maslahan Afirka domin shawo kan matsalolin Afirka, ƙasashenmu na da alhaki na bai ɗaya mu tabbatar da magance wannan matsalolin wanda ke tsananin mummunan tasiri akan fararen hula da ba su san hawa ba su san sauka ba. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce sama da mata 'yan fursun 100 ne aka musu fyaɗe kada aka ƙona su da ransu yayin karya wani gidan yari a Goma wanda M23 ke riƙe da ikon shi a yanzu. Taron ƙolin ƙasashen ƙungiyoyin yankuna biyun ya nemi a fara tattaunawa kai tsaye da dukkan hukumomin ƙasa da waɗanda ba na ƙasa ba, ciki har da ƙungiyar 'yan tawayen M23 wanda gwamnatin DR Congo ta ƙi yarda ta shiga tattaunawa da ita a bara. Dr. Nkere Ntanda shehu malami ne a tsangayar nazarin siyasa a Jami'ar Kinshasa.
What is at stake now is the fact that the DRC comes to the table very very weak.
Abinda ke nan yanzu shine DR Congo za ta hau kan teburin tattaunawa da rauni sosai, inda kungiyar 'yan tawayen M23 mai sabon goyon bayan Rwanda ta mamaye wasu yankunan ta. Kuma ina jin cewa za su iya magana da waɗannan bangarorin biyu, kuma idan sun yi haka zai kasance batun raba madafun iko.
It will be about power sharing.
Rikicin na yanzu a gabashin Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo ya saka ƙasashe makwabta ciki har da Burundi har zuwa ƙasar Afirka ta Kudu. Yanzu da ake kira ga ƙasashen waje su shiga tsakani, fatar samun zaman lafiya ta ta'allaka ne akan ƙungiyoyin raya ƙasashen yankunan biyu da kuma yarjejeniyar zaman lafiya ta Luanda, Kenya da ta gaza taɓuka wani abin kirki kusan shekaru biyu.